إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun gaba daga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci wanda yau muna uku wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1425 wanda ya dace da 13 ko 14 13 ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur ajiya mun tsaya kashin aya ta 10 daidai zamu tashi farkon aya ta 11 innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك lalle wadanda suka zo da kiran zance na ƙarya suka danganta wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu na Aisha Allah ya ce usbatun minkum wata jama'a ce daga cikin ku la tasabuhu sharran lakum ya ku iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam kakuyi tsammanin wannan sharri da aka yi muku sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum Allah ya ce alheri ne a gare ku li kulli imri'in minhum kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiri wannan zance suka danganta ma ummu na Aisha Allah ya ce yana da zunubi maktasaba min al-ismi gwalgwadon abinda ya aikata na zunubi walladhi tawalla kibrahu minhum wanda ya kirkiro ƙarya ya yada ta a cikin su lahu azabun azim yana da azaba mai girma a gobe kiyama laula istami'tuhu sai Allah ya ce ya ku munai da dai a ce lokacin da kuka ji wannan magana zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata a ce sun rinka yi wa kansu kyakkyawan zato wa qalu suka ce haza ifkum mubin wannan ƙarya ce mabayyaniya aka kirkira ka danganta wa matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam masu fadin wannan magana laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su zo da shaidu guda hudu domin za su tabbatar da gaskiyar abin da suka aikata suke fadi fa idh lam ya'tu bi shuhada idan har ba su zo da shaidu ba fa ulaika inda Allah wa annan auran Allah humul kadhibun sune makareta inji Allah ta'ala yan uwa masu daraja abin da ya faru wannan ayoyi da ake magana kai Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki lalle waɗanda suka zo da al ifku shine kirkirar zancen da ba a yi ba mutum ya ce an yi kuma ya yada shi sai Allah ya ce usbatun minku wata jama'a ce daga cikin sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidanshi la tasabuhu sharran lakum, kada ku dauki wannan abun sharri ne a gare ku, bal huwa khairul lakum, Allah ya ce alheri ne a gare ku. Ya za a yi wa mutum sharri kuma ce kai tsammanin sharrin nan sharri ne, sharri aka yi mishi, kuma sai Allah ya ce bal huwa khairul lakum, alheri ne a gare ku. Sai Allah ta'ala ya ce li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ism, kowane mutum ɗaya daga cikin su yana da gwalgwadon abin da ya aikata na zunubi, gwalgwadon wannan za a mai hukuma a wurin Allah. Amma akwai wanda ya tado maganar ya kirkiro zancen, wallazi tawalla kibrahu minhum, wanda ya kirkiro ƙaryar ya yada har mutane suka rinka fadinta, lahu azabun azim, yana da azaba mai girma a gobe kiyama. Sai Allah ta'ala yake ma mumurai fada akan abin da ya faru, launa is sami'tumu, da dai a ce me ya hana lokacin da kuka ji wannan zance yana yaduwa, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, mu'minai maza da mu'minai mata, me ya hana ku yi wa junanku kyakkyawan zato, shine me ya hana ku yi ma kanku kyakkyawan zato, me yake nufi ku yi wa junanku kyakkyawan zato, mu'minai maza su yi wa mu'minai mata kyakkyawan zato, mu'minai mata su yi wa ƴan uwansu mata kyakkyawan zato, su ma maza haka, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, wa qalu, abin da ya kamata su ce shine haza ifkun mubin, wannan ƙarya ce aka kirkira ka danganta wa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada, me ya hana masu fadin wannan magana su kawo shaidu guda hudu mana da suke nuna cewa gaskiya ne abin da suka fada. Allah ya ce fa iz lam ya'tu bi shuhada, tunda har ba su zo da hujja ba, tunda har babu wasu dalilai, shaidu guda hudu da ba su zo da su ba, fa ulaika indallah, wa annan a wurin Allah humul kadhibuna, su ne makaita, bai ce fa ulaika humul kadhibuna ba, wannan su ne makaita, sai ya ce inda Allahi, a wurin Allah. Farkon abu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an yakin ahzab, shine yakin da akira da suna ghazwatul khandaq, kuma shi akira da suna ghazwatul ahzab, an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. An kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai hari, aka zo domin a yi musu kisan ƙare danki. Adadin mutanen da suka zo sun fi ƙarfin maza da mata da yara waɗanda suke garin Madina, suka so su rusa su, Allah bai ba su nasara ba. Lokacin da suka juya, saboda abin da ya faru shine Allah ta'ala ya aiko wata iska mai tsananin ƙarfi kuma mai tsananin sanyi, duk wanda ya kafa tanti shi sai iska nan ta janye tanti, duk wanda ya ce zai hura wuta ko ta kama sai iska ta kashe wannan wuta. Suna zamne ga sanyi, ba abinci da za su iya dafawa. Da ƙarshe Abu Sufyan a matsayin shi ne jagoran tafiyar a wancan lokacin kenan, sai yake so ya yanke wani hukunci amma baya so kowa ya shi, saboda an zauna kusa da Madina, kar a ce akwai abin da ake kira da suna kutse, bi ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo wasu sun zo sun yi kutse sun shiga cikin su, sai yake so ya tabbatar babu bako a ciki. Amma domin Allah ta'ala ya nuna ma inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu, Allah shi yake ba mu masu imani kariya. Sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ce ai je ka samo mini labari wani hali Qurayshawa suke ciki, amma duk abinda ka gani kar ka kuskura ka aikata komi sai ka zo ka gaya mu. Abinda ake bukata labari, abinda idan ka gani da abinda kunnen ka ji zo ka gaya mu, bance ka yaki kowa ba, bance ka aikata komi ba. Abinda Annabi ya gaya wa sahabi, sahabin nan da yazo yana cikin su, yazo nan ga Khaima Abu Sufyan yana barci ga takobin shi wanda in ya doka ya kashe shi ba karamin nasara ka ce ba. Amma sai tuna Annabi ya ce karka aikata komi. Su kuma sahabbai da da'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka samu matsayin da suka samu a wurin Allah. Annabi ya ce mai kare bai ce ba to tun daga kaza nan bari in yi, in ce ma Annabi dama ce ta samu na dama, a'a bai ba. Ashe yana cikin yawatawa Abu Sufyan ya tashi ya ga wannan yana yi ba zai yi ba, kafin a fara samun tawaye ko bore a cikin jama'a to bari ya dauki mataki. Sai Abu Sufyan ya ce jama'a
kowa ya taru sai da aka taru sai ce kowa ya bincika dan uwan shi da yake kusa da shi namu ne ko kuma a akwai bako shi kuma sahabin da annabi yace shigo bako ne ko ba bako bane bako ne kafin ai jawabin ana so a san cewa babu bako to abinda za a yi jawabin ba wai da rana bane da daddare ne yake so zai wannan jawabin sai ce jama'a kowa daga cikin ku ya bincike na kusa da shi dan mu san cewa mu ne ko akwai wani wanda ba mu ba yanzu wannan sahabin zai bayyana ko ba zai bayyana ba zai bayyana amma kariya ta ubangiji da yace kowa ya bincika ya ji waye na kusa da shi sai shi wannan sahabin yayi gaugawa sai kama wanda daga cikin mutanen Quraishawa na kusa da shi sai kai waye yace ya ni ne wani yace a shiga da kyale waye shi ne kama shi ai zai gano ko amma ya rike shi ce kai waye ce ni ne wani yace a to shikenan aka gama bincike aka ce ba kowa kuma dama ba kowa sai shi kadai kuma shi ya fara bincike shikenan magana ta kare Abu Sufyan yace wannan wuri da kuke ci ba wurin yaki bane muna cikin wani yanayi abinci bai dahuwa sannan kuma duk wanda ya kafa shi kai mashi sai iska ya doke yace ina gaya muku cewa ni dai gobe da sassahe zan bar wurin nan za mu je mu saki shiri in ya so kuma mu dawo amma ina tabbatar muku da mu da su Muhammadu sai mun ga wa zai kare wani wasu kace gaskiya wannan shawara ta yi saboda kowa ya ji a jikin shi da safe suka kama hanya kafin su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin ya sula ne cikin dare ya zo ya ga wa annabi gashi halin da ake ciki annabi da sahabbai suna kallon su da sassa suka tattara kayan suka tafi suna juyawa sai annabi ya ce kun ga wa'ancan suka ce annabi ya ce yanda suka juya kin nan ba su isa su kara kawo mana yaki ba sai dai mu kai musu daga yau an kare magana su dai su yake ni babu ita sai dai mu yake su kuma haka ya faru wannan an yi shi a shekara ta nawa shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara mai zuwa ita ce take da kissa alaka da wannan kissa ta mu akwai wasu mutane ake kira suna Banil Mustalaq Banil Mustalaq din nan suna daga cikin waɗanda suka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam hari aka hada baki da su wasu malaman tarihi suka ce masu ne suka gaya wa Qurayshawa cewa ku kawo ma Madina hari ta ga bangare kaza to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa yaki domin ya je ya yake shi kaidar annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tayi bulaguro yana yin ƙuri'a ne tsakanin matan shi wanda sunan ta ya huto da ita za a ci amma kai yanzu tunda matanka hudu ne kuma kana yin bulaguro in za ka tayi da wasu sai ka ce to in aka tayi da wannan gobe da wancan za a tafi in aka tafi da wancan in suka ce a su ma ƙuri'a za a yi yanda aka yi a gidan ma'aiki sai a yi a musulunci ana amfani da ƙuri'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai sunan ummuna Aisha ya hudu da ita za a tafi da aka je yakin nan aka gama aka dawo akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zo suka yi zango suka kwana a wurin gari yana wayewa da dan juhun dare aka ummuna Aisha bayan an gama sallah asuba sai ta huta wajen inda mutane suke inda aka yi sansanin nan ta je domin biyan bukatar ta yau da kullum ta tafi kafin ta je ta dawo akwai wani abu da ake kira da suna audaci abinda ma har yanzu aka ga Larabawa in suna tafiya matan suna cikin wani dan daki haka to ummuna Aisha tana da wannan ta shiga ciki a rufe yake sai a zo sai a daga sai a dora kan dokin nan kan raƙumi afwan sai a tafi ummuna Aisha ta tafi kafin ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ta tafi ba sai ya ce ma sahabbai to ku kama hanya mu tafi ummuna Aisha tana da karamcin shekaru a wannan lokaci kuma waɗanda suka zo ɗaukan wannan audaci mutum hudu ne idan mutane sama da ɗaya za su ɗauki abu guda ɗaya ba nauyin shi da za su ci sai suka kama sai suka ɗora wannan suna tsammanin a kan ummuna Aisha tana ci sahabin da yake kama raƙuminta ya kama suka tau tana dawowa wurin sai ta isko babu kowa babu annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai sun kama hanya sun yi gaba asali a ina ta bar su a nan a tunaninta sai ta ce to bari in tsaya a nan duk inda dai suka tafi in suka gano ba na tare da su za su dawo nan su neme ni kaga inda wani ne zai ce shi ma bari ya bi bayan su ƙarshen da ya ɓace ita ce nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta a nan za ta tsaya to a tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi kafin ya tafi yana tura wasu mutane akan hanya su riga shi tafiya su ne mi dan leke asiri sanan idan ya tashi yana barin wasu a baya wanda su kuma za su bincika me aka bar shi wanda wasu malamai suka ce ana aka samu asalin ɗan agaji a musulunci Safwan bin Mu'adh yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora musu wannan aikin sa yana zuwa wannan wurin sai ya isko ummuna Aisha ta kishin gida jikin wani ici har bacci ya fara dokar ta yana ganinta sai ya istirjai bi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar wannan kawai ta ci da ta falka sai ta ga Safwan bin Mu'adh tana ganin shi sai Safwan ya jawo raqumin shi yazo ya saukar da shi ummuna Aisha tace bai ce muni kece ba ban ce mishi kai ne ba amma da ya aje raqumin sai ta zo ta hagu sa raqumin sai kama sirdin wannan raqumin ya ja ya kama hanya yana tafiya sai ya isko inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi sansani saboda yanzu rana ta yi zafi kafin a iso Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani na biyu ana shigowa akwai wani shedani kwance shugaban shedanu na duniya shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi wannan shine a kira suna shugaban munafikai na duniya gabaki da yana ganin sai yace wallahi ma salima minha wala salimat min yace wallahi wani abu ya uku tsakanin su waye ki danga ta wannan matar Annabi sallallahu alaihi wasallam yarin kabi yana gaiki ku duba me ya tsaida su daga ina suke yana maganganun irin wannan har aka samu su mutum biyar suka dauki wannan magana wanda suke na suna tare da shi a cikin khaimar yana yawaita wannan magana su ba suka sa bakin su a ciki to shine Allah ta'ala yake magana akan wannan yace innal ladhina ja'u bil ifki lalle wanda suka zo da kirkiran ƙaryan nan wannan magana kirkiran ƙarya ce injiwa inji Allah in sahabbai basu gani ba Annabi bai gani ba Allah bai gani ba Allah ya gani to Allah ta'ala yace abinda aka danganta wa ummuna Aisha ƙarya ce kirkira ce sharri ne sai Allah ya ce usbatun minkum wata jama'a ce daga cikin a laranci daga abu ya wuce biyu ya zama mi jami'i ina ba zan fahimta sai Allah ya ce usbatun minkum amma sai Allah ya ce wa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Annabi da kuma sayyidina Abubakar da famin gidan shi la tasabu sharran lakum kaku yi tsammani wannan zargi da aka yi sharri ne a gare ku bal huwa khairu lakum alheri ne a gare ku me yake nufi da wannan a sanadiyar haka Allah ya saukar da wa'annan ayoyi guda goma ake karantawa har kiyama ta tsaya a wa'annan ayoyi Allah yake nuna mutane cewa an yi ma ummuna Aisha sharri Allah ta'ala ya wanke ta shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai in yazo yana riwaya daga ummuna Aisha zaka ji yana cewa haddasatni as-siddiqatu bint as-siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat yace wannan labari wannan hadisi as-siddiqatu bint as-siddiq mai gaskiya diyar mai gaskiya waye as-siddiq sayyidina Abubakar baban ta kenan mai gaskiya ita wa kenan ummuna Aisha diyar mai gaskiya ya sayyidina Abubakar yace al-mubarra'a wanda aka wanke ta daga zargin da ake mata min fawqi sab'i samawat sama da saman bakwai Allah ta'ala akan al'arshin shi ya saukar da wa'annan ayoyi guda goma domin ya nuna ma cewa abinda aka dangantawa ummuna Aisha ƙarya ne sai shi yasa Allah ta'ala ya ce la tasabu sharran lakum duk wanda ya karanta ya samu lada a sanadiyar sharrin da aka ma ummuna Aisha ya samu lada to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace ajaban li amrul mu'min abun al'amarin mumuni akwai abun burgewa akwai abun mamaki inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin shi gabaki ɗaya alheri ne a gare shi in asabatu sarra shakara fa kana khairan la mai imani in dadi yazo in sauki yazo in wadata tazo shakara sai ya gode wa Allah da ya bashi wannan fa kana khairan la wannan alheri ne shi ma godiya domin la in shakartum la azidannakum in za ku gode zan ƙara muku wa in asabatu darra idan wani ciwo ko cuta ko rishin lafiya ko matsatsi ya same shi ko aka mai rishi kai ko shi ne baya da lafiya sabara sai haƙuri fa kana khairan la haƙuri shi ma alheri ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana ba mu masu haƙuri sakamakon su ba tare da ya lissafa to shine Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi wannan sharrin da aka yi Allah ya kaka ku dauke sharrin alheri domin Allah kadai ya san irin sakamakon da hakan zai haifar sai Allah ya ce waɗanda suka yi wannan shari li kulli mri'in minhum Allah ya ce maktasaba min al-ism kowanne daga cikin su gwalgwadar abin da ya aikata gwalgwadan zulubin da zai samu waɗanda su ya hada magana suka yi ba su suka kirkiro ta ba amma Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ya kirkiri zancan lahu azabun azim yana da azaba mai girma shine shugaban munafikan nan da ayoyin da suka sauka Hassan bin Sabit da shi sauran sahabbai da suka shiga cikin wannan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara su gabaki daya sa aka musu bulala nawa 80 amma shi wannan kyale shi akai domin bulala 80 tana wanke mai imani ne in yayi ma wani kazafi shine a matsayin wannan shi kuma wancan munafiki ne bulala 80 ba ta wanke shi sai dai wutar jahannam shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ko haddin ba mai ba in a tunaninka ne wanda ya kirkiro shi ya kamata a hukunta ko to amma Allah ta'ala yake wallazi tawalla kibrahu min sai ce lahu azabul azim yana da azaba mai girma su wannan azaba su anan duniya ya ce bulala 80 tabani amma shi wannan sai a gobe kiyama Allah kadai yasa abin da zai mishi sai Allah ta'ala yake launa isamitu ya kunu ne ni zai hana da dai a ce lokacin da kuji wannan magana zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata kamata yayi su yi wa junan su kyakkyawan zato wa qalu su ce haza ifkum mubin wannan kirkira ƙarya ce mabayyaniya yau ko sarihin bawa mutumin kirki wani yazo ya zarge shi zaka ce wannan abun ƙarya ne barin tana matar annabi duk duniya in dai kai mai imani ne to ummuna Aisha uwa ce a gare ka Allah ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai ce ni wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu aula bil mu'minina annabi shi yafi cancanta mumure su bashi kariya min anfusihim fiye da kawunansu shi yasa akwai sahabin da yaga wani ya koyi ya labe ya ja kibiya ya saita annabi zai halba shi ba zai iya ture annabi ba wanda in yau kaga wani abu zai fada ma wani magana ba ta yi ture shi zaka in ya fadi kasa abun ya fado gefe zai ce wani ina godiya haka dai ko haka bane saboda ya san da abun ya fada mai da abun da zai to shi saboda girmamawa ba zai iya ture annabi ba saboda me an saita annabi kuma yaga kiryan nan lalle annabi za ta samu sai zo da gauga sai shi ya tsakani annabi yana ganin shi ya tsaya shiga gaban shi kawai sai ya ga ya faɗi kibiyar da aka halbo shi ta samu ba samu annabi masu irin wancan imanin Allah ya ce wannan ummuna Aisha da sauran gabaki daya ƴaƴan su ne wa'ancan su ne uwaye shi sai Allah ya ce mumunai ya kamata su baiwa annabi kariya sama da kawunan su sai Allah ta'ala ya ce wa azwajuhu mata ya annabi ummahatuhum iyaye mumunai ne gabaki daya shi sai zaka ji ana cewa an ummi abdullahi Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha ummul mu'minina na uwan mu'minai in dai mu'mini ne kai a yanzu sayyidina Abubakar yana sama da ita domin shine khalifa shine uba ita kuma wani bangare ita ce ni tunda shine shugaban mu'minai ita kuma uwan mu'minai ce to shi sai Allah ta'ala yace la tasabu sharra lakum bal huwa khairul lakum laula istamitumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin Allah ta'ala yace masu yada wannan magana lauda ja'u alayhi bi arba'ati shuhada in dai da gaske ne su kawo shaidu hudu mara fa idh lam ya'tu bi shuhada tunda basu zo da shaidu guda hudu nan ba fa ulaika inda Allah wa annan a wurin Allah Allah ce humul kadhibuna sune makareta ba wai a wurin mutane ba koda duk duniya kowa ya gaskanta su shi yasa malamai suka ce ɗan shi'a da suke gaskanta maganar da munafikai suka faɗa suka ƙaryata maganar annabi to waɗanda suke masu gaskiya ne a wurin su a wurin Allah makareta ne kuma a ce duk duniya kowa yana ganin ka mutumin kwarai duk duniya kowa yana son ka duk duniya kowa ya yarda da kai idan Allah baya son ka bai yarda da kai ba nasara ka ci ko asara kai asara kai shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal kadhi ahir ku nisanci ƙarya wala yazalu ar-rajul fa'in sai ce mi fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana kai mutun zuwa ga kangarewa ya zamanto baya ganin girman dokar Allah wa innal fujura yahdi ila an-nar sannan kuma fajircewa mutun ya kangare karshe wuta za ta kai shi wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadha mutun ba zai gushe ba yana yin ƙarya duk abin da zai sai yayi ƙarya a aikin shi ƙarya a maganar shi ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah shi makareci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi mumini shedan yana iya rinjaye shi ya sha giya annabi ya ce kwarai annabi ya rinka zana wasu laifuka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka ce halil mu'min yakrib mu'min yana ƙarya annabi ya ce al-mu'minu la yakdhib muni ba ƙarya da wannan malamin suka ce bar alama da take nuna mutum ba mu'mini bane shi ne a same shi ya ƙarya sharuɗa ne guda hudu in suka cika su hudun gabaki daya to mutum ya zama munafiki in aka samu daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an samu ɗaya daga cikin alamomi ne munafurci tare da shi bismillah
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا تكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن
Allah ta'ala yace walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah ba gare ku wa rahmatuhu da kuma rahamarsa fi dunya wal akhirah bimaana ba dan falalar da Allah ya muku ba da kuma rahamarsa a nan duniya da kuma gobe kiyama lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku a sanadiyar abinda kuka kutsa bakin ku a cikin shi kuna magana akai istalaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke yada wannan maganganu da harshen wataquluna bi afwahikum kuna fada da bakunan ma laysa lakum bihi ilm abinda baku da ilimi akai watasabunahu hayyina kuna tsammanin wannan magana mai rauni abune mai sauki Allah ya ce wa huwa inda Allahi azim abune mai girma a wurin Allah a ce ana zargin matar annabi har a zo fada ko majalisa ana hira kai ma ka sa bakinka Allah ya ce wa huwa inda Allahi azim a wurin Allah abune mai girma walaula in sami'tumuhu da dai a ce lokacin da kuka ji wannan labarin kultum cewa kuka yi ma yakunu lana bai dace gare mu a matsayin mu na musulmi an na takallama bihaza ajimu muna magana da bakin mu da wannan magana subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah haza buhtanun azim wannan kirkira ƙarya ce mai girma aka danganta wa Allah da kashi sai Allah ya ce ya'izukumullah Allah yana gargadin ku an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana gargadin ku ku ƙara sa bakinku a irin wannan abu har abada in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne to Allah yana gargadin ku kara Allah ta'ala yana magana anan walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah a gare ku ba wa rahmatu dan uwa masu daraja falala Allah da kuma rahamarsa sun yalwaci kowa sannan kuma sun shafi kowa daga cikin falala Allah Allah ta'ala ya zabe ka yayi ka dan waɗanda suke musulmai ne ka taso ka samu kanka a matsayinka na musulmi a cikin al'umma musulmi kai musulunci nan ga da shi kai kuma ka samu kanka a anguwar ku akalla a sati za a samu wani masallaci da ake karatu kai ko babu anguwar ku zaka iya takawa da kafa ka iya zuwa ka san me Allah yake so Allah da ya halice ka dan bauta ka je ka iya koyo yaya ake yin bautar nan dan karka tsaya a gaban Allah ka ce ban san me ne kake so Allah ya ma wannan falala bayan yayi ka musulmi Allah ta'ala yayi kai cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mutum ya samu kai cikin wannan al'umma wallahi falala ce ba wayo bane ba dubara ba ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama mu ne na karshen zuwa amma mu ne na farkon shiga gidan aljanna a gobe kiyama ko hisabi za a yi bayan an yi hisabin sauran annabawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi warewa hisabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce cewa shi zai fara kwankwasa kofar aljanna mala'ika ridwan mai kula da aljanna zai ce wane ne zai ce ni ne Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam tawadu kenan ko bai ce ana khairu khalqillah ba bai ce ana rasulullahi ba sai ce ana Muhammadu bin Abdullah ni ne Muhammadu dan Abdullahi sai malaikai wannan malaika ridwan sai ce dama an ce kar in bude ma kowa ya shiga kafin kai sai ya bude idan ya bude ya shiga sauran annaba suka shiga to babu wata al'umma da za ta fara shiga aljanna sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga kisa Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falla Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmatsa Allah ta'ala yayi wa kowa rahama Allah ya ce wa rahmati sai ta me rahmar ubangiji ta yalwaci komi da komi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku sani ba mai shiga aljanna sai idan Allah ya masa rahama da kuma falala sai sahabbai ce ya rasulullahi hakai tambaya kenan mai nauyi ko annabi yace hatta ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl har ni sai idan Allah ta'ala ya libe da rahmasa da kuma falalarsa samun ka cikin musulmai in ka ce kai kake sallah kana azumi aha ba dan kana musulmi bane eh musulincin kafin ka shigo wa ya shigar da kai Allah ne baka wannan kyautar sannan aljanna ba abinda annabi yake nufi da wannan hadisi babu wani mutum da aka auna aikin shi aka auna aljanna aka ce aikin shi daidai da aljanna babu ba mai shiga aljanna sai da rahmar Allah ita kuma rahmar tana nan gawa almusini Allah yace inna rahmatallahi qaribun min almusini rahmar Allah tana kusar da masu kyauta da aiki to shine Allah ta'ala yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim Allah ta'ala yace da azaba mai girma ta shafe ku a sanadiyar abinda kuke kutsawa a ciki shi yasa ko zuwa akai ana wani zance ba ka da tabbata a ciki in baka hana ba ja bakin ka kashi Allah ta'ala yake istala qawluhu bi alsinatikum lokacin da kuke yada wannan magana da alsinanku wata quluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm da bakunan ku kuke fadin abinda baku da ilimi akai bi mana baku da tabbata wani ne kawai yazo ya fada ba a gabanka akai ba babu shiri kawai yazo ya fada kai ma sai ka doka kake yadawa to Allah ta'ala yake kar ku yi haka wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyin kuna tsammani ai magana ce ta hira kawai a majalisa ne ake zancan Allah ta'ala yace wa huwa indallahi azim kaga alshi da kake gani wallahi yana da hadari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai bawan Allah da zai tashi a gobe kiyama da alshin shi ya faɗi wata kalma guda daya amma a sanadiyar abinda alshin shi ya faɗa zai tsira a gaban Allah sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la yatakallamu bi kalima min sakhtillah la yulqila habala sai ce mi yahwi biha fi nar jahannam 70 khayr mutun da bakin shi zai fadi wata kalma wanda ma bai damu da ya fada ba yana ganin ba komai bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahwi biha fi nar jahannam 70 kharifa zai fada wuta jahannam tsawon shekara 70 kafin ya je inda zai sauka zai zauna wannan kuma kai tsaye ina yake a zo kai ma wani izgili saboda addinin shi wani abu ka gani na addini kai izgili akai ko kai ma musulunci izgili ko kai ma musulmai izgili irin wannan wallahi yana sa mutum ya bari imani shi ko ka fadi wani abu game da abin da ya shafi addinin musulunci akwai mutumin da saboda makirci da waɗanda ba musulmi suke da shi ba a yau sai ake kokarin danganta ma musulunci da musulmai ta'addanci a kowane lokaci duk wata banna idan akai sai a danganta ma musulmi sai a ce dan ta'adda ne kuma musulmi ne to shine sai ka samu wani idan aka tambaye shi kai musulmi ne sai ya ce haka ne musulman ne amma non pratica wai musulmi ne amma wanda baya aikata musulunci kenan abun a zuciyarki a iya tunanin shi aikata musulunci shine ta'addanci wanda kuma ko shakka babu ɗayan biyu ne ko dai jahiltar addinin yasa yake fadin wannan ko kuma lalacewa ce ta same shi akwai wanda wallahi ya jahilci addini to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa mutum yake ya halce shi akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mai cewa mallakar al'amarin addininka gabaki daya yace kuffa alayka haza awala adulluka ala malaki zalika kullihi dan ya tambaye shi ba ni labari menene musulunci yace rasul amr al-islam wa amuduhu as-salah wa zuwwa as-salam yace ni al-jihad fi sabilillah sai annabi ya siffanta musulunci da wata dabba kamar raƙumi yace rasul amr kan al'amari shine musulunci kan addini shine musulunci duk musulmin da yayi wani abu da musulunci shi ya bare ya zuba to duk ibada da yayi Allah ba zai karba ba kamar yadda ka san dabba da an raba ta da kanta akwai rai babu to shine annabi yace rasul amr al-islam sai yace wa amuduhu gimshikin shi as-sala yau rufunan nan da muke ciki ga baki ɗayansu daga an sauke wannan gimshikin na sama mai zai kwaduwa zai to haka duk wanda yace yana musulunci idan aka rasa sallah to musulunci ya fado wazir wata sanamihi tozon shi wanda da shi ake gane girman raƙumi da ƙibar shi da sauransu annabi yace al-jihad fi sabilillah da ƙarshe sai annabi yace bazan sanar da kai abinda in kai zaka mallaki wannan ba sai ya ce ya rasulullah ga ya mini sai annabi yace kuffa alayka hadha kame wannan halshi kula da halshinka kiyaye shi sai ce ayya rasulullah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bi ashe maganganun da muke yi ma ana iya kama muna iya laifi dan magana kawai aibu da baki ne kawai annabi yace sakinatka ummuk kalma ce da balarabe yake gai ta nuna abun mamaki ba wai addu'a annabi yake mai cewa mahaifiyarka ta yi barin ka ba haka annabi yake ne in ba mutum bai san yare ba zai iya gain wani abu in dan burabura ne a cikin yaran sai mu muna fassara yanzu misali ka dauka kakannin mu bare bare in kai magana wani zai budi baki zai ce nai wan haka ne ko ba haka bane yana nufin yaki annabi ne ai ba haka yake nufi ba ko ka ji mutum yazo yana cewa wannan kalmar shirka ce ya za a ce ubangiji idan aka ce kamar an ce uba shi kuma ana nufi ubangiji ila shi kuma ne dan da yake magana nai wan go yana nufi in nayi kaza kamar naki annabi ba wai yana nufin yaki annabi bane shi yasa duk mutumin da bai iya yare ba yace zai zo fassara shi ko zai wani abu to zai kuskure a madadin yayi gyara sai a rinka mai dariya saboda yayi abin da ba shi ba to da annabi yace sakilatka ummuk annabi yana nufi abun mamaki gami da kai yace wa hal yakubun nas fin nar ala manakhirihim aw tariwa ala wujuhin illa hasaidu alsinatihim akwai abin da yake kisawa a kifa mutum a jashi a huskar shi ko akan hanci shi ayi wuta da shi duk wanda kaga mala'ika ya kama kafar shi kan shi a kasa yana jin shi zai wuta da shi annabi yace halshe mai kai shi wuta daga kaga wannan ba abin da ya kai shi sai halshi a wani hadisi annabi yace kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami ya ishi mutun ƙarya ya bada labari duk abin da yake in duk abin da ka ji sai ka bada labari annabi yace to zaka zama makareci wata rana domin ji kai ka fada ko to ba mamaki wannan abin da ya fadi ba gaskiya bane ba hana ka bada labari ba amma ba kowane labari ya kamata ka fada ba akwai da wani labarin da fadi shi ma zai iya tada kura zai iya haifar da fitina to shine Allah ta'ala yake istara qaulahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tasabuna hayyina wa huwa inda Allahi azim walaula isamitumuhu da dai a ce da kuka ji wannan magana qultum a matsayin ku na mumai ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha bai kamata da mu a ji wannan magana a bakin mu wannan hukuwan mu ci matar annabi mu ci wani yazo yana gai magana da ba da idon mu muka gani ba a ji mu muna faɗa Allah ya ce wannan ba matsayin ku bane bai kamata ku yi haka qultu ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce mai girma aka kirkira aka danganta wa matar annabi Allah ya ce haka ya kamata a ji a bakin ku sai Allah ya ce to tunda abin da ya faɗa ya wuce ya wuce ya izukumullah Allah yana gargadin ku Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mithli abada har abada kar a ƙara ji kun ƙara maimaita irin wannan in kuntum mu'minina inda ku mu'minai ne da wannan malamai suka ce duk wanda kaji yana sukan sahabin annabi ko yana sukan matar annabi ba mu'mini bane wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku wannan ayoyi wallahu alimun hakim Allah ta'ala masani ne hakimu ko mai hikima ne yan uwa zamu takaice wannan kisa saboda lokaci ya tafi mu amsa ɗin tambayoyi abin da ya faru kamar yadda muka faɗa a farkon karatu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi zango an zauna a wannan wuri suka tashi ummu na Aisha ta tafi domin ta je biyan bukatar ta na yau da kullum kafin ta dawo ta isko annabi da sahabbai sun tafi haka ne Safwan bin Mu'attal ya zo ya ganta sai ya yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kawo raƙumin shi ya aji ta hau bisa raƙumin ya zo ta da raƙumin ya zo yana tafiya har ya isko inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi sansani sun yi sansani su kuma ga su sun zo Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban munafikai shi ya fara yada wannan magana yace tsakanin su ba yanda za a yi a ce da shi da ita sun kebanta ba abin da ya faru tsakanin su shi kuma ba wani kebanta a tsakanin su ya yada wannan magana ta damu annabi kun sa abin da zai ba ku mamaki Allah mai hikima sai da aka yi wata daya ana yi wa annabi wahayi akan wasu abubuwa wannan magana ko magana ta bayi ba kuma annabi bai ce ma Allah ba ya Allah menene magana iyali na domin ya san cewa shi ya fada mana abinda Allah yake ya shaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal wanda Allah ya fi jarrabawa su ne annaba wannan jarrabawa shi ko ba jarrabawa ce ba wai qur'ani bane bai sauko ba qur'ani yana sauka amma ba a yi mishi magana akan matar shi kuma shi bai tambaya bai ce menene magana matar ta ya Allah halin da iyali na suke ciki ya san cewa Allah ya sani duk halin da ake ciki ummuna Aisha tayi rishin lafiya bayan wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya mata duk lokacin da wasu daga cikin matayen shi ba su da lafiya yana tausaya musu fiye da tausayawa da yake musu lokacin da suke da lafiya sai ta ga irin wannan tausayin ba ta jin shi a wurin Annabi daga ƙarshe maganganu suka fara yaduwa har ummuna Aisha ta kai ta nemi izinin cewa a barta ta je wurin iyayenta ta jinya Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta je gidansu ta jinya da safe zai zo gidansu ya tambaya yaya jikin nata a ce a jikinta da sauki kai har sai da kai mahaifiyarta Ummu Rumman tace ma sai wannan ummuna Aisha tace da ita wannan abin da ake zargin ki idan gaskiya ne kin aikata ki tuba ga Allah Allah zai yafe miki in kuma a baki aikata ba to Allah ta'ala zai wanke ki ummuna Aisha ya zamanto kullun kuka take baiwa Allah da kashi mahaifiyar take lallashinta tana cewa ki haƙuri ba wanda za ta zamanto tana da miji ya zamanto ita sam mace gare shi sama da daya kuma aga ta samu karbuwa wurin mijin nan face sai an samu masu hasada da kishi da sauran abubuwa wannan maganganun shi yake kwanta mata hankali bata dauki laifin da ba nata ba bata dauka ba idan aka ce mata cewa take in ni mai laifi ce Allah ya sani in ma ban da laifi Allah ya sani haka ne ake ta tafiya ummuna Aisha tafiya sai tafiya a iya tunaninta ta ce ni ina ganin ban isa ba a ce Allah ya turo mala'ika har a saukar da ayoyi a kaina a tunanina annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mafarki ne Allah zai nuna mishi a mafarki shikenan a wuce wuri aya mu ta farko la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wallahi iya tunaninta ce kawai tana tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki zai gani cewa wannan abin sharri ko mala'ika ya gaya mishi a mafarki ko ya gani a mafarki amma a ce mala'ika ya zo da ayoyi guda goma dan ita tace wallahi ina tsammani matsayina bai kai haka ba aure Allah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya dame shi ya kira sayyidina Ali ya kira sauran sahabbai kai akwai wata mata wadda suke kankan da ita da ummuna Aisha cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wurin matsayi kamar ana gasa wanda kusa haka mata suke ko ana ganin cewa ita ta bi ita ce kishe mi ta daya haka suke lissafi a iya tunanin su sannan in aka kawo ta uku ita yanzu ta farko uwar gidaji take ba ita kama kishiya ba haka ma kishiya ta biyu haka a cikin kallo sannan idan aka kawo ta hudu ita ma ta bi sai ta ce ba ita aka ma kishiya ba haka ma kishiya ta uku to haka a cikin mata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya nuna ma zabe Allah ya bawa Annabi ya ce auri wa Allah wallahi ta samu damar da inda ta bada baka sheda game da ummuna Aisha ba mamaki Annabi ya gaskanta amma da aka tambaye ta me kika sani game da ita tace wallahi ba abinda na sani game da ita sai alheri a gidan akwai wata boyi da take aiki ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta me kika sani game da ummuna Aisha tace game da ni tace yarinyar lallafin ta daya tana barci rana in kika shanye gari za ta bari dabbobi su cinye ni shine har matsala ta da magana ana magana wacce ita ga abinda ta sani banda wannan ita ba ta san komai game da ita ba tace ni ban san ta da wallahi laihin ta daya zan ce mata na shanye gari ki kula sai ta barci rana sai dabbobi su ci wannan shi ya sani banda shi ni ba san wannan annabi ce ba wannan nake magana ba me kika sani game da tace wallahi babu daga ƙarshe da ayoyin da suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya huduma yace jama'a Allah ta'ala ya saukar da ayoyi kaza ya karanta su abai suka harbace kai tsaye domin cikin hikima da Allah ta'ala yayi wa al'umman nan da kuma shi alqur'ani da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun akwai sahabin da aka saukar wa annabi shiru yake baya magana Allah yace sanu ƙuriyuka fala tansa illa ma sha Allah kuma da idan ana yi yanayi Allah yace la tuharik bi lisanaka litajal bi inna alaina jama'ahu wa qur'ana kai tsaye so dai ake karantawa annabi haddace akwai sahabbai da dama wanda daga sun ji so isa haddace shi yasa akwai sahabin da ranar da aya ta ƙarshe ta sauka a qur'ani ranan kuma shi ya haddace qur'ani domin duk abin da yazo kai tsaye yake haddacewa annabi ya tara sahabbai musu hudu ba sai annabi ya ce da wane da wane da wane su ne suke yada wannan magana amma wane da wane su za mu tsaya ma haji shi kuma wanda ya kirkira magana Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim wannan Allah ne yace zai mai haddi ba a nan duniya ba wannan su ne ake ma mai imani shine ake ma haddi ya warke shi ya wanke shi daga laifin da amma wanda yake munafiki ne baya ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka taso aka musu bulal ayan nan tana sauka iyayen mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida mahaifiyar da kowa yana cikin murna sai ummuna aisha mahaifiyar tace tashi ki rungumi mijinki ga ayoyi sun zo tashi ki mai godiya sai tace wallahi ba wanda zai gozan godewa sai ubangiji na shi da wanke kuma haka ne waye wanke ta Allah to amma ba dai banda mata wa aka so kama ayoyi tace ba wanda zai wa godiya sai wa sai Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen nan sun zarge yace Sufwan ibn Mu'awiyah yace bai taba shiga gida na ba sai tare yace ban taba zarge shi ba ko ban taba zarge iyali na ba amma akai ta yada wannan magana kun san wani bai hudi bin nasari afwan da yazo yake nema zai zage musulunci sai tambaye wani malami shi ko bai san malamin aka heke ba sai ce wani annabi ne Allah ta'ala ya sa aka zargi matar shi kuma duk mutanen da suke da wurin kowa sai da ya gaskanta wannan sai ce asali wannan da aka zarga kin mutum biyu ne dai ta aihu dai bata aihuwa suratul idraki yace su biyu ne aka zarga kuma qur'ani yayi bayani akan su amma dai qur'ani mutum mata biyu ne aka zarga dai ta aihu dai bata aihuwa ita ce ummuna aisha da kuma na da maryam dai ta aihu dai bata aihuwa ita kuma dai tana da miji dai bata da miji yace wanda take da miji aka zarge ta kuma bata aihuwa ba guda kuma bata da miji kuma aka zarge ta kuma mu a qur'ani an ce mana dukkanin su basu izina ba kai a ma'auninka da mai miji wanda bata ba aihuwa ba da wanda bata da miji da ta aihu wane ne abun zargi sai ce kai ba a littafin ku an ce ba zancen babu shi kuma kaga da ya samu wani ranke-ranke sai ya wuce shi amma sai ce a cikin qur'ani mutum biyu mata biyu ne aka zarga kuma abinda zai ba ku mamaki ummuna aisha har annabi ya bar duniya bata aihu ba amma da ake ce mata ummu abdullahi tana da yar uwarta asma binta abubakar tana da ɗa mai suna abdullahi sai take danganta wannan ɗan gare ta take ma kanta alkunya da wannan malamin suka ce ko baka taɓa aihuwa ba kana iya sa kanka abu abdullahi ko abu zainab ko abu maryam ko na makamancin haka kana iya sanya wannan ba laifi bane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma annabi yana raye kuma bai hana ba ina ba zan fahimta anan ya kamata mu tsaya domin mu amsa ƴan tambayoyi ayoyin da suka cike gaba su ma suna da alaka da wannan amma menene karatu ne guda ɗaya shi yasa sai ne kokarin takaita shi dan kar wani ya tashi da rabi bai samu rabin ba wallahi ta'ala Allahumma alik wa alaikum salam yace a karatun da aka yi jiya an yi magana akan shaidu da guda hudu da ake bukata domin a tabbatar da cewa wane ko wance ya aikata alfasha ce ana iya kawo hoto na salula ko video ba shaida bane a musulunci wanda zai ce na'am kwarin tambayi masu yin photoshop da video shop za su gaya ma'ana yi kusa abin da zai ba ku mamaki da Allah ta'ala yake fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye malamai in boku sani ba Sheikh Salih Ibn Uthaymeen ya rasu a shekara ta 2000 yo shekara nawa kira shekara 24 kafin ya rasu da shekara 10 aka mai tambaya irin wannan cewa idan aka samu video na wane da wance suna lalata yana iya zama hujja yace baya zama hujja a lokacin da yake wannan magana mutane basu ma san me ake cewa montage ba amma yace baya zama amma yanzu nawa ne zaka ga mutun yazo hoton shi ne za a doka sai a doko muryar Malam Jafar sai a dora ko a doko magana wani sai a zo a dora ko a doki kan ma a cire sai a kawo kan wani a dora ana yi ko bai ai musulunci inda yace a tsaya kin na tsaya da Allah ta'ala yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah zai halice abinda ku ba kuma sani ba duk abinda musulunci yace kaza ne banda shi ba gushi to shikenan wannan shedu guda hudu ne mutum yazo yace ga mu mu biyu da video guda uku ba amsa dole sai an samu ta nawa shedu hudu wannan shine magana wallahi a'lam bismillah wannan yake cewa me bambancin rabbana wa lakal hamdu ya allahumma rabbana wa lakal hamdu dukkanin su kusan ma'anar su guda daya rabbana wa lakal hamdu rabbana ubangijinmu wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka allahumma ya allah rabbana ya ubangijinmu kawai karin allahumma ne bambanci wannan da wannan kuma abinda yazo daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mafi inganci shine rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi sannan tambaye shi nabi menene idan ana yin nafila a ranar juma'a ko da liman yana huduba ana yi akwai wani sahabi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba domin kana huduba ake kake kallon mutane haka da ya shigo masallacin sai ya zauna annabi yana huduba ya yanki yace wani kai nafila yace ban yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya nuna ba da shi kadai yake ba sai yace idza dakhala ahadukumul masjida fala yaq'ud hatta yarka rakatai idan dan ku ya shiga masallaci kai ya zauna sai ya raka sai wannan sahabin ya tashi kaga annabi yana huduba ne yace mishi wallahi a'lam idan barawo ya tuba tsakanin shi da Allah Allah yana yafe mishi ko sai ya ji ya bada hakuri idan ya tuba tsakanin shi da Allah Allah zai yafe mishi ai shi wanda ya sata haƙi biyu ne anan haƙin Allah ya ce kar a yi sata shi yayi idan ya tuba Allah zai yafe mai sannan haƙin su mutane ba wai hakuri zai ba su ba in ba ya da abin da zai maida musu sai ya ba su hakuri in wani ya ce a'a yazo ya ce wani ya lokaci kaza da aka dauki abu kaza kin nan aka yi tabin sawuni amma kuma yanzu ba ni da kuɗin da zan maido ma ina so inda hali ka yafe mun yace a'a tunda dai ya tabbata yi zan daga ma kafa har ranar da ka samu shikenan in ka samu sai ka biya shi wannan shine gaskiyar magana wallahi a'lam menene kuɗi da ake ƙarawa ya buga kan kamfanoni nita da amana ko yace idan ma'ajan yayi ciniki da yawa a cikin wata bayan salar din shi akwai wani ƙari da ake mishi wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wannan ba riba bane halal ne kokari kai aka baka wani abu wannan bai zama laifi ba annabi yace man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u a musulunci akwai tukuici wani ya aiko ma wani abu wanda a da ana yi ko in ce har yanzu ma ana yi in aikenka aka yi ka kai ma wani wani abu zaka ga galiba sai ya hudda wani abu ya baka ya san wannan abun ba na wancan bane naka ne na ba dan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai dai ga falala sayyidina abubakar yace ba wanda ya muna alheri a duniyar nan illa wa kad kafainahu face sai da muka rama mishi ma khala ababakrin ko ma khala abibakrin dukkanin su ya juzu na hauyar banda abubakar siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam fa yace fa inna lahu yadan lalle shi yana da wani tagomashi da ya muna yukafihi Allahu biha yawmal qiyama, Allah ne zai biya shi a gobe kiyama. Kowa sakamakon shi yana wurin Allah, amma mun mai tukuici. Annabi ya ce banda Abubakar, shi kam ya muna alherin da ko tukuici ban isa mai mushi ba, da ladan da tukuicin gabaki dai Allah zai hada ba shi a gobe kiyama. Bismillah, tambaya ta karshe. Yi yake yana saidawa? Dalibi ne? Wai shi dalibi ne, yana yin da ya san in mutane. Sai wasu suka ce mishi a gobe kiyama zai hura musu da rai. Bai halatta ba ka rinka yin da ya san in mutane ka dauke shi a matsayin wannan. Shi yasa wasu malamai suka ce koda irin wanda ake yi dan a koya ma mutane karatu, misali wannan shine yatsa tana da bangare kaza da sauransu. Asali ba in aka yi shi ba a so a yi shi yanda zai yi kama da wani mutum. To amma kuma yau duk wanda zai yi kokarin koyon mutum zai yi ka, in ma ka kwambi huskarka ta dan fara motsewa har wannan motsewa sai yayi. Irin wannan bai halatta ba. Ina ba dan fahimta. Akwai wanda zaka za su yi hoton wani dan siyasa ya zana shi sai ya je kai shi kuma sai ya zo sai yayi wannan. Irin wannan kuskure ne, a musulunci bai halatta ba. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Marasa lafiya daga cikin mai Allah ka ba su lafiya. Wannan su karga mu rasul Allah ka yafe musu. Idan rasul mu ta zo kusa mu cika da imani, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damuna mai albarka wannan kasar ta mu kasashen musulmi ga baki daya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma asil aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.